yace wa ilayka amsalatu hadha al-jarh al-mardud, ga misalin jarhi irin wannan wanda an yi raddin shi ba a amfani da shi. Qala al-Hafiz ibn Hajar fi tarjamati Ahmad ibn Abd al-Malik al-Harrani, ibn Hajar a tarjama wannan mutumin kice qala ibn Numair yake cewa taraktu hadisahu, na bar hadisan shi li qawli ahli baladihi, dan maganganun yan garin su. Maimuni yake cewa qultu li Ahmad, nace ma Ahmad, inna ahli Harran yusiuna sana'a alai, malaman garin Harran suna mushi mummunan yabo. Fa qala, sai yace ahli Harran qalla an yardu an insan, yan garin Harran ai da wuya suke yarda da mutum. Fa huwa yaga shi sultani bi sababi dai'atul lahu, yana zuwa wajen shugabanni dan saboda yan yaren shi. Qultu, sai nace fa absaha Ahmad bi sababi allazi tu'ana fi, sai Ahmad ya bayyana sababin da yasa suka soke shi ahli Harran. Min ajali wa huwa ghayru qadi, wannan ko ba abun suka bane, abubuwan shi na rayuwar shi daban kuma na wannan na sha'anin hadisi ya bada shi da harda mai kyau daban. Wa qala al-Hafiz az-Zahabi fi tarjamati Humayd ibn Tayruwaihi at-Tawil, yake cewa siqatun jalilun yudallis, siqa ne mai girma kuma yana tadalisi. Yahya ibn al-Muharibi yake cewa darhu za'ida hadisi Humayd at-Tawil, za'ida ya gefa hadisan Humayd at-Tawil. Qultu, sai nake cewa inna ma tarahu lilusihi sawal al-khulafa wa ziyu a awanihim, ya sa ya gefa hadisan shi ne dan yana sawa bakakin tufahi na khalifofi da kuma ado na mataimakan su. Kamar yanzu dai kace yana sa tenin police, idan yana sa kawai daga sa kaya irin na sozawa ko irin na salakai shikenan ya soke shi da wannan, kenan yana nuna irin wannan soke-soken ba a wannan gari. Fa an Maki ibn Ibrahim qal, Maki ibn Ibrahim yake cewa wannan ina muka ganshi, sulasiyat shi ya kawo wajen guda 16. Qala, yake cewa marartu bi Humayd, na wuce wajen Humayd alayhi siyaban sud, tare da shi yana da bakaken kaya. Fa qala li akhi, sai dan uwana yake cewa ala tasma aminu, ba zaka je ka ji hadisi wajen shi ba, dan malami ne. Fa qultu, sai yake cewa asma ala shurqi, zan ji hadisi ne daga wajen police. Qultu, yake cewa wa ajma ugu, saboda ai duk wanda da jimawa wanda suke a awanul malik, masu taimaka ma sarki akan abiya mishi bukatun shi, su sa bakakin kayanan da taimi da wannan bayo ba yake da daddan abin. Qultu, sai nake cewa ajma uwal al-ihtijaj bi Humayd, ko malami sun yi ijma'i akan hujja da Humayd at-Tawil, idza qala sami'tu, in yace sami'tu, fadalla ala anna allazi jarahahu bihi za'ida, sai ya nuni akan cewa abinda za'ida ya jaraha shi da shi, wa ghayruhu, da wani shi ma, laysa bi jarahi, ba abin suka bane. Zahabi cikin tarjuma Abdullah ibn Zakwan Abi Zinad yake cewa al-Imam as-Sabat liman tabbatacce cikin ilimin hadisi, wa kad aksara anhu Malik, Malik ya yawaita ruwaya da gare shi, Malik dalibin shi, wa qila, suka ce kana la yardahu, bai yarda da shi, wala mai sai haza, amma wannan bai inganta ba cewa Malik bai yarda da hadisan za'ida ba. Yahya ibn Ma'in yake cewa Malik yana cewa kana Abu Zinadi katibu ha'ula, Abu Zinad shine marubucin magatakarda wa'annan, yana nihin Banu Umayya, wa kana la yardahu, ya bai yarda da shi, yani lizalika, saboda wannan sababu, dan yana mai musu rubuce-rubuce, ba an masu ma sanakai rubuce-rubuce, ba an ki amsan hadisin shi ba saboda wannan. Zahabi yake cewa takallama mallai fahimu Zuhuri li kaunihi khadaba bisawat, wanda bai san wane ne Zuhuri ba, yayi magana akan shi ya soke shi dan saboda cewa yana kwaba gemin shi da baki ko kuma gashin shi, yace wa lubsu zilu jin, da sa kayan soza da yake, wa khadamu Hisham ibn Abdul Malik, ko kuma da yamma Hisham ibn Abdul Malik, yace wa haza babun wasi, wannan babe ne mai hwadi. Wala ma wiza balaga qullatayn lam yahmul al-khabas, ruwa idan ya kai tulubi bai daukan kazamta, ma'ana abin da yake kwashe na ilimi, dan wani ya zo ya dan soke shi ko sauraron shi ba. Wal mu'minu idza rajahat hasanatu, mu'mini idan kyakkyawan shi sun yi rinjayi, wa qallat sayyi'atuhu, kuma ayyukan shi na muni suka yi kadan, fa huwa min al-muflihin, shine cikin masu rabo ko a hukuncin Allah balle. Na biyar al-ilmamu bi ikhtilafi al-fuqaha, zama dogon zama da nacewa tare da manyan malamai kuma yafasakul insani bi fi'lihi aw tarkihi da abinda ake fasikantar da mutum da aikata shi ko bar shi nan menene yake zanawa al itiqan tamyizu asma'u shurutun yanayi wa an yakuna mulimman bi ikhtilafil fuqaha ya kasance yana da masaniya ta gari ta kirki da sabanin malamai wa tabayun ijtihadati mun da bambancin ijtihadin su fi ba'd al masail cikin wasu masaloli ka shurbin nabiz kamar shan nabiz nikahul mutu'a da auren mutu'a da ijazatul gina da halitta wannan waka ibn hazm yana cikin masu halitta khatib al baghdadi cikin tarjuma ibn ulayya daga ali ibn khashram yake cewa qultu li waki nace ma waki'u ra'aytu ibn ulayya yashrabu an nabiz naga ibn ulayya yana shan nabiz wanda malaman hanafiya sun tahi akan cewa bai komi ana iya shi hatta yi humalu alal mari ha a dauke shi a bisa jiki ya hataji man ya rudu shi a manzili yana bukatar wanda zai maida shi zuwa gidan shi wanda yake ya tsaya nuna cewa ya bugu faqala waki'u waki'u yake cewa idza ra'aytul basiri yashrabu fattahimu in kaga dan malaman basara yana shan nabiz to ka tuhumce shi dan malaman su sun haramta kenan shi san rai ne yasa yake shi wai zara aitar kufi ya sharabu falatatta hima in ka ga malamin kufa mutanen kufa yana sha kaka tume shi dan su Abu Hanifa sun tai akan cewa nabi zuba ba giya bace qultu sai na ce wa kaifa qala cha al kufi ya sharabu tadayyuna malamin kufa yana shan shi ne a matsayin addini dan yana ganin cewa an ce abin shan annabi ne sunna wal basri kuma ya turku tadayyuna dan garin basra kuma yana barin shi ne dan saboda addini kenan ka in ka san bambancewa annan abu ɗaya ne wancan zai sha zama fasikanci wannan kuma zai sha ba zai zama fasikanci ba duba da fahimtar shi da fahimtar malaman shi zahabi cikin tarjuma al-imamu abdul malik ibn abdul aziz ibn juraij yace huwa fi nafsihi mujma'un ala siqatihi shi a karan kan shi an yi ijma'i akan cewa siqa ne ma a kaunihi tazawwaja nahwa min 70 mar'a nikahul mu'ta duk da cewa ya auri wajen mace 70 auren mutu'a kana yara rukhsat fi zalik yana ganin cewa akwai rangwame cikin wannan wa kana faqihu ahli zaman makkah zaki zamani shine ko babban malami a duk makkah a zamanin shi babu kamar shi amma dan saboda mi ya tai akan halacci fahimta shi ce ba wanda zai zarge shi akan wannan ijtihadin shi ne amma abin da yake ba daidai bane a cikin tarjuma Ibrahim ibn Sa'ad az-Zuhri al-Madini kice Ibrahim ibn Sa'ad siqatun bila sunya siqa ne wanda babu togaciya ba a huddu kowa wa kana Ibrahim yajid al-gina kuma ya iya waka yana ganin halaccin ta shi da kanshi ma yake ai ya iya ta ma yace wa shurbun nabiz wa nikahul mutu'a shan nabizi da auren mutu'a da ijazatul gina kullu wahidun minhum mazhabun li ba'd al-bilad dukkan shi mazhabi ne na wasu gari fa idzal taqada ar-rajulu hadhihi ar-rukhas idan mutun ya tsinci wannan rukhsu wannan rangwaman iltiqadan ya tsince su jazal jarhu fi haqqihi ma dama qasduhu at-tahallul wa at-tahayyul to wannan ya halitta a soke shi akan wannan dan saboda gurin shi manhashi shine halitta kuma yayi wayo zahabi yace man yattaba rukhsul mazahib duk wanda ke bibiya rukhsusi na malamai na mazhabobi wa zallatul mujtahidin da kurakure na malamai masu ijtihadi yace faqad raqa dinahu addinin shi yayi kalankala kamar yadda auza'i yake cewa man akhadha bi qawlil makkiyyin fil muta'a wanda ya karbi maganar malaman makka akan auren mutu'a wal kufiyina fil nabiz da malaman kufa akan nabiz wala madaniyina fil gina da malaman madina akan waka wa shamina fi ismatil khulafa da malaman sham akan cewa khalifofi ma'asumai ne faqada jama'a shardiya taftara sharri sai ya hutama daga musulunci shine zahabi yake cewa duk wanda ke bibiyar kurakuran malamai ya dauka ya ce da su zai yi addini sai ya hutama musuluncin ba tare da ya sani akwai hadin da suka yi mazhabin Abu Hanifa da mazhabin Malik da wani mazhabi in aka gama aka jona sai mutun yayi arme ba tare ba da saraki ba tare ba da shedu ba tare kawai kenan kamar karuwa ce bai kama kudi to ya jono wancan saukin wancan mazhabin da saukin wancan mazhabin ya hada sai wannan sharrin ya haɗu wa kaza man akhadha fil biyu'i ar-rubawiyya man yatahayyalu alayha haka nan wanda cikin saye da sayarwa ya dauki da cinikin rubawar da ake ma wayo wafi talaki a cikin saki wani kahut tahlil da auren halittawa biman tawassufi ga wanda suke ga babu lahi wa shibhi zalika da makamantan wannan faqad taharrara lil ilal to ya bujuro makan shi huta daga addinin ma fa nasallallahu alafiyatu wal afiyah sai ga alamun dubala duka maganganun zahabi ne hatin daga nan ita ce qala zahabi azuwa can duka maganganun shi a cikin siya shi siyar can littafi ne na tarihin manya-manyan malamai tun daga wancan karnuka masu yawa amma kuma yana kwashe da ilimin muka masu yawa bai takaita ba akan wannan wanda sai mai karanta shi karanta ta gaba ɗaya zai gane don ka leƙa ne tarjama wane kake so ka ganta kawai ka tahiya ka maka gane gwalagwalan ilimin da ke ciki ba yana kwashe da wannan wasu abubuwan wanda a fannin masu fannin ma ba su yi magana kan shi ba duk da ba littafin abin ba ne